الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na bakwai ga watan al-Muharram hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1448 daidai da 22 ga watan 6 miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa wannan masallaci mai albarka masallacin Juma'a na Hidayah dake cikin wannan unguwa ta Kundila cikin birnin Kano domin ci gaba da gabatar da karatu a cikin wannan littafi mai albarka Shama'ilun Nabi littafi ne na babban malami Abu Isa Muhammad ibn Isa At-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala wanda Dr. Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin Al-Badr yayi wa sharhi kuma wannan shine majalisin mu na hudu a cikin wannan littafi mai albarka kuma a darasin da ya gabata wato mun karanta fa'idoji da amfanin sanin wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun karanta fa'ida ta shida inda malai yake cewa lalle Allah madaukakin sarki ya umarci bayi da yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam salati dan koyi da shi Allah subhanahu wa ta'ala da kuma koyi da mala'ikunsa kuma wannan yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati kamar sakamako ne na wasu daga cikin haƙoƙin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da su a kanmu kuma mun fahimci cewa duk sanda mutum ya ƙara sani ya ƙara wayewa game da wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati zai yawaita gare shi dan haka ne za ka ga salatin da ma'abota ilimi malamai suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya daran ma salatin da sauran gama garin mutane suke yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam domin su waɗanda suka san wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam su ne masa salati ne cikin nishadi su ne masa salati ne cikin marari su ne masa salati ne cikin bege da kauna a lokacin da wanda ba su ba yana wa annabi salati ne alatilas bisa larura sannan fa'ida ta bakwai lalle halayen annabi sallallahu alaihi wasallam da tarihin annabi kyakkyawa ana kirga shi a matsayin tsarin rayuwa na dukkan mai kiran kansa musulmi kuma dukkan wanda yake kaunatarwa kansa alheri na duniya da na lahira yake kuma son ya daukaka yake so kuma ya rayuwa mai dadi rayuwa ta mutunci a duniya da lahira to za ka same shi akan haka kuma akan haka ake tarbiyyantar da yaya akan haka ake tarbiyyantar da al'umma da haka sadda aka samu matasan al'umma sun baude sun kuma saude daga ainihin wato wannan tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda malai ce da yawa daga cikin samarinmu da ƴan matanmu a madadin su shagalto su maida hankali su karkata zuwa ga karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da labarai daga annabi sallallahu alaihi wasallam na sunnarsa to sai kuma suka bige da ainihin wato karanta tarihe-tarihe da labarai na marasa amfani na wasu mutane marasa mutunci ko kima kana iya samun mutum ya karanta Nobel bai san adadin su ba yana daga cikin shi irin tasa wato baiwar da yake da ita ba ta karance littafin annabi sallallahu alaihi ko tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam bane karanta Nobel ne in kuka zauna zai dinga karanto maka sunayensu kala wanda ya karanta sun fude ne in ka samu wata gwana wajen iya karatun Hausa kana iya samun ta karance littafai na soyayya sun fi guda 100 na 1 na 2 na 3 na 4 na 1 na 2 ta karance ba adadi a kwana ɗaya suna iya karance littafi gabaki ɗayansa mai shafuka da yawa to wannan kaga inda irin wannan da take da hazaka irin wannan da yake da basirar karanta Nobel a rana guda ko kwana ɗaya ko kwana biyu kaga tuntume mai Nobel a hannunsa amma ya karance shi wannan da an tarbiyyantar da shi akan karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan da an amfani basirarsa wanda take iya zama ta karance littafin da wani marubuci ko wata marubuciya ta rubuta cikin dare guda ta karance littafi mai shafuka da yawa wannan da Allah ya taimake ta ta taso an tarbiyyantar da ita wajen karance-karancen tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko shakka babu da ta ainihin wato more abu na takwas cikin abinda muka samu na fa'ida sanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama na daga cikin manya-manyan al'amuran da suke haɓaka imani bal ma kana iya cewa sanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin manya-manyan al'amuran da suke wajabtawa mutum imani koda ba shi da imani karanta rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantacciya tatacciya fito da halayen annabi sallallahu alaihi wasallam da ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallama kyawawa ko mutum ba shi da imani zai iya yin imani ya ji wanda kuma yake da imani imaninsa zai kuma karuwa doriya akan wanda yake da shi kamar yanda Allah madaukakin sarki ya ce am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun rashin sanin waye annabi sallallahu alaihi wasallama ne yasa suka kasa tantance shi har suka butulce ko suka ainihin wato kaurace suka kuma ƙaryata shi lalle sanin annabi sallallahu alaihi wasallam na daga cikin abin da ke wajabta kuma sababi ne mai girma cikin sabubban samuwar imani hatta ga wanda ba mai imani ba domin daga cikin mutane a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda kusan tsawon rayuwarsa ya dauke ta babu wanda ya fi ki a ban kasa sama da annabi sallallahu alaihi wasallam haka aka tarbiyyantar da shi haka yaji domin ba a taba gaya masa waye annabi sallallahu alaihi wasallam ba bai ji ba da kunnansa bai matsa kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rayuwa da shi ba ya ga kyawun halayensa ya ga kyawun halittarsa daga nesa aka bata masa annabi sallallahu alaihi wasallam aka waye gari babu wanda yake ki irin annabi sallallahu alaihi wasallam amma a daidai lokacin da aka karantar da shi tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam ya san sirar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ajiye da'awoyi na ƙarya da ake jingina su zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to yana hada ido da annabi sallallahu alaihi wasallama wannan zai sanya sanin waye annabi sallallahu alaihi wasallam da tarihinsa wato yana iya sanya shi wato da kuma sanin mu'amalar annabi sallallahu alaihi wasallam tana iya juya shi nan take a waye gari babu wanda yake so sama da annabi sallallahu alaihi wasallam a duk duniya wannan mun karanta misalai ko zamu ji su ma nan gaba irin waɗannan misalan na waɗanda a tarihi na tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kissoshi masu tarin yawa na waɗanda suka musulunta in ka bi tarihi dalilin musuluntar su sanin halayen annabi sallallahu alaihi wasallama ɗabi'un annabi ladubban annabi sallallahu alaihi wasallam ne yasa suka musulunta. Allah ta'ala ya ce fa bima rahmatin min Allah lint lahum walau kunta faddan ghalid alqalb lam faddu min hawlik. Da wa fa'idojin suna da yawa ba za su kare ba sai dai a ambace su a munasaba irin wannan a wata munasabar daban kuma kana iya jin an ambace wasu. Shi yasa duk wanda yake san cikakkun ladubba tsarkakakkun ɗabi'u da halaye to ba zai fasame su ba sai a cikin ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai a cikin koyarwar annabi da kuma ladubban annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan yana daga cikin abin da ake da bukatar sake ba da kulawa wajen karanta ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam, halayensa, ladubbansa salawatullahi wa salamuhu alaihi. Akwai wasu nusus guda biyu wanda malai ya kawo mana wanda ba mu sai mun karanta su ba, mun ji su a satin da ya gabata. Daya daga Sufyan ibn Uyayna, daya daga al-Imam ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ya kawo cikin ainihin wato littafinsa na ainihin wato Zadul Ma'ad. Wannan yasa buƙatuwar mu zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafi buƙatuwar mu zuwa ga numfashi da muke shaka ko iskar da muke shaka. Ka san dai idan iska baka shake ta ba ba zama lafiya, kana iya yin wafati. To ka sani buƙatuwarka zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato tafi tsanani fiye da buƙatuwar da gangar jiki yake da ita zuwa ga ruhi. Wannan mun karanta a satin da ya gabata, buƙatuwar mu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam tafi buƙatuwar jiki zuwa ga ruhi, tafi buƙatuwar ido zuwa ga ganin haske. Babu wata buƙata da aka farlanta ta kowace iri ce, ka ɗauko duk wata buƙata da take larura ce dole ce ɗauko ta ka ajiye ta. Larurar bawa da buƙatuwarsa zuwa ga manzannin Allah ta ɗara duk wata buƙata da ta zama masa tilas sai ya yi ta a cikin rayuwa. To idan har buƙatuwar mutane zuwa ga manzannin Allah ta fi buƙatuwarsu zuwa ga dukkan wani abu na buƙatar rayuwarsu, to ya tsammaninka ga wanda shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallama ta gushe daga gare shi daidai da kiftawar ido, zuciyarsa lalacewa za ta. Zai wayi gari kamar kifi ne a raba shi da cikin ruwa kuma a sa shi a cikin kaskon suya. Da haka fa halal abdu inda mufaraqati qalbihi lima jaa bihi ar-rusul, wato bawa yakan wayi gari duk sanda zuciyarsa ta rabu da abinda manzannin Allah suka zo da shi, to takan koma kamar kifi ne a ɗauko shi daga cikin ruwa sannan kuma a sa shi a cikin kaskon suya. Amma wanda ke iya fahimtar wannan, wanda yake da wato zuciya mai rai ba matacciya ba, sai malai ya kawo mana baiti wa mali jurhim bi mayyitin ilamu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa idha kanat sa'adatu al-'abdi fi ad-darayn, idan har arzikin bawa, jin daɗin bawa a gidajen nan guda biyu, duniya da lahira, in har wannan jin daɗin ya kasance mu'allaqatan, abin alakantawa ne bi hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallam da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa yajibu ala kulli man nasaha nafsahu, to ya zama wajibi kenan ga duk wanda zai gaya wa kansa gaskiya, wa ahabba najataha, ya zama wajibi ga duk wanda yake son kansa da tsira, wa sa'adataha, yake son kansa da arziki, an ya'rifa min hadihi wa siratihi wa sha'anihi, ya zama masa tilas ya san koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya san tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya san dukkan wani sha'ani da yake da alaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma yakhruju bihi anil jahilin bihi, wanda wannan shi zai sa mutun ya fita daga cikin waɗanda suka jahilci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In kana so ka fita daga cikin
zubin waɗanda suka jahilci waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to wajibi ne duk inda kaji an hura nasifika za a karantar da wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, za a karantar da hadithan annabi sallallahu alaihi wasallama gurin zuwa ne a wajenka. Wa yadkhulu bihi, kuma da wannan ne zai shiga, fi idadi atba'ihi, cikin wato lissafin mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa shi'atihi, zai shiga cikin adadin magoya bayan annabi sallallahu alaihi wasallam, wa hizbihi, zai shiga cikin tawaga ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannasu fi hadha, to fa mutane game da hakan, baina mustaqillin wa mustakthirin wa mahrumin. Ka kalli rayuwar mutane, za ka ga in ka kalle ta duk wannan karatun da ya fito sarari din nan, to mutane game da sanin waye annabi sallallahu alaihi wasallam, game da ruko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, game da sanin shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam, to mutane akwai baina mustaqillin, kana iya samun mutane tsakanin wanda ya samu kaso kadan wajen sanin annabi sallallahu alaihi wasallam, wajen sanin darajojin annabi sallallahu alaihi wasallam, wajen sanin halaye da dabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam, wajen sanin tarihin annabi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. In ka kalli mutane akwai wanda ya sani kadan, wa mustakthirin, akwai kuma wanda ya sani da yawa, ya samu wani kaso mai yawa, wa mahrumin, akwai wanda kuma an hana masa, an haramta masa, bai samu komai ba, bai san komai ba game da annabi sallallahu alaihi wasallam, bai san komai ba game da sanin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Wal fadl bi yadillah, falala tana hannun Allah, yutihi man yasha, yana ba da falalar ga wanda ya ga dama. Wallahu zul fadlil azim, Allah ma'abucin falala ne mai girma, Allah ka azurta mu da wannan falala. Wal hasilu, bayani a takaice dai, ko ka ce wal hasilu, abin nufi a takaice, anna min ni'amillahi subhanahu wa ta'ala ala abdihi al'azima, na daga cikin ni'imomin da Allah ke yi wa bawansa, kuma ni'imar mai girma, an yuyassira lahu lirtibata wassilata, ya hore wa bawansa kulla alaka, da kulla dangantaka, bi shama'ilil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, da halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan ni'ima ce ba kowa Allah yake yi, na daga cikin ni'imomin Allah ga bawa, kuma ni'imomin mafi girma, Allah ya hore maka kulla alaka, Allah ya hore maka kulla dangantaka, da sanin dabi'u da halaye, wa khisalihil karima, da dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu girma. Fa hadha babun azimun, wannan wata hanya ce mai girma, min abwabil khairi, daga cikin hanyoyin alheri. Duk wanda kaga Allah ya dora shi akan wannan hanyar, Allah yana son sa da alheri, Allah yana son sa da rahama, Allah ya dora shi akan wata hanya wadda tafi kowace hanya girma. Wa karamatun, kuma wannan yana daga cikin girmamawa da karamci da Allah ya masa. Wa minnatun, yana daga cikin ni'ima da baiwa, minallahi, daga Allah subhanahu wa ta'ala, ala man sha'a, akan wanda ya ga dama, min ibadihi, daga bayinsa. Allah madaukakin sarki kai mana wannan sutura. Thumma inna hadhal kitabal mubaraka, sannan dan uwa ka sani wannan littafi mai albarka, alladhi baina aidina, wanda yake hannayenmu, shama'ilun nabi, mai suna shama'ilun nabi sallallahu alaihi wasallam, lil imami at-tirmidhi rahimahullah, na babban malami al-imam at-tirmidhi rahimahullah, min a'azami wa amfa'il kutubil mu'allafati, yana daga cikin mafi girma, mafi amfani cikin littattafan da aka wallafa, fi shama'ilin nabi sallallahu alaihi wasallam, da suke bayani game da halaye da dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan littafi yana daga cikin mafi girma a wannan babi, wannan littafin yana daga cikin mafi amfani cikin littattafan da aka wallafa a wannan bangaren. Wa qad ata fihi muallif, wa qad ata fihi mu'allifuhu, domin hakika marubucin wannan littafi ya kawo ala uyuni hadha almawdu'i, akan muhimman abubuwa da suka shafi wannan batu, wa durarihi, ya kawo abubuwa fitattun fa'idoji, shine durar, ya kawo fitattun fa'idoji a wannan fanni, wa jawami'ihi, ya kawo cikakkun bayanai da suka tattare komai da komai, warattabahu, kuma mawallafin wannan littafi ya tsara littafin nan tartiban badi'an, tsari mai ban kai, wa jama'ahu, ya tattara shi, jam'an mukhtasaran, tattarewa taƙaitacciya, falaysa bi tawilil mumalli, littafin bai zama mai yawa ba, mai gajiyar da mai karatu. Littafin yayi shi ne bai yi shi kato ko mujalladai da yawa ba, ta yanda zai gajiyar da mai karatu. Sannan wala bil kasiril mukhilli, littafin kuma bai zama mai barin wani gibi na bayani ba game da abin da ya danganci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa, shi wannan littafin da ke hannunka, mutawassitun, littafi ne madaidaici, matsakaici, fi hajamihi, a girmansa, shamilun, amma shakun dumne, li mawdu'ihi, ga batun da yake tattaunawa shi littafin. Wa qad ashara ila zalika al-hafiz ibn kathir rahimahullah, babban malamin hadisi ibn kathir rahimahullah yayi ishara zuwa ga wannan magana, fi kitabihi, a cikin wani fitaccen littafinsa, al-bidayatu wan-nihayatu, a cikin mujalladinsa na 6 shafi na 13, yace faqala, sai yace wa qad sannafa an-nasu, malamai da dama sun wallafa littattafai, fi shama'il rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, da suka kunshi bayani game da dabi'u da halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, qadiman wa hadithan, tun da can da kuma yanzu, kutuban, sun rubuta littattafai, kathiratan, masu yawa, mufradatan, kebantattu, wa ghaira mufradatin, da wa'inda ba kebantattu ba. Akwai kebantattun littattafan da kawai an rubuta su ne don a yi maka bayanin halaye da ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai kuma littattafan da an ƙaro, an raba wasu abubuwan a kan haka, ba iya halayen annabi sallallahu alaihi wasallam kawai littafin ya kunsa ba, akwai irin waɗannan su kuma. Wa min ahsani man jama'a fi dhalika fa afada wa ajada, na daga cikin mafi kyawu na wanda ya tattara bayanai game da halaye da ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam, fa afada, kuma ya kawo fa'idoji masu yawa, wa ajada, kuma ya nuna ƙwarewa da gogewa, al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurat at-Tirmidhi rahimahullah. Ibn Kathir yace shine wannan babban malami Abu Isa Tirmidhi, afrada, domin shi Abu Isa Tirmidhi ya cebe fi hadha al-ma'na, a wannan ma'anar ta sanin halaye da ɗabi'un annabi, kitabahul mashhur, wani littafinsa shahararre, bishama'il, wanda aka fi saninsa da ash-shama'il, shi ne dai wannan littafin. Wala nabihi sama'un muttasilun ilai, mala yake cewa wala nabihi sama'un muttasilun ilai, muna da ruwayoyi da muka samu na kai tsaye waɗanda babu tsinkewa a cikinsu, ilaihi, zuwa ga ainihin wato wannan littafi. Ma'ana shi Dr. Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin kaman yana da ijaza wadda take isnadi ne muttasili har zuwa tun daga kan malaminsa har zuwa ainihin wato Abu Isa Tirmidhi, intaha. ثم ساق رحمه الله وانا مغانا تيتا ابن كثير عفوا باشي عبد الرزاق ثم ساق رحمه الله تعالى عيون ما أورده الترمذي فيه سنكما ثم ساق سنن ياكاو عيون ما أورده الترمذي مهمن مغنغنو ko muhimman abubuwa wanda Abu Isa Tirmidhi ya kawo fihi a cikin wannan littafi wazada alaihi ashya'an muhimmatan sannan ya kawo wasu abubuwan doriya akan abinda Abu Isa Tirmidhi ya rubuta muhimmatan masu muhimmanci la yataghani anha almuhaddith walfaqih wanda masalin hadisi da masalin fiqh ba su iya yin watsi da wannan fa'ida da malam ya karo a cikin wannan littafi bada ahabi bayani husnin nabi sallallahu alaihi wasallam al-bahir Abu Isa Tirmidhi a cikin wannan littafi farko ya fara ne da bayanin kyawun annabi sallallahu alaihi wasallam al-bahir mai haƙƙi wa jamalihi ya fara ne da bayanin kyawun annabi sallallahu alaihi wasallam aljamil mai ban sha'awa thumma shara'a ba'da zalika fi iradil jumali wat tafasil bayan haka kuma Abu Isa Tirmidhi ya ci gaba da kawo bayanai a dunkule da kuma cikakkun bayanai daki daki wa qala Muhammad ibn Abdurrauf al-Manawi rahimahullah al-Imam al-Manawi rahimahullah wanda ya rasu sana shekara ta 1031 hijriya shi ma yana bayani yana yaban wannan littafi na Abu Isa Tirmidhi wancan yaban da muka ji dazu yabo ne wanda Ibn Kathir yayi wa littafin to ga kuma al-Imam al-Manawi wanda ya rasu shekara ta 1031 fi muqaddimati sharhihi a muqaddima da yayi wa wannan wato muqaddima sharhin da yayi للشمائل قوانا لتافي شمائل النبي كتاب الشمائل لعالم الرواية وعالم الدراية الإمام الترمذي جعل الله قبره روضة عرفها أطيب من ريح المسك الشظي كتاب وحيد في بابه فريد في ترتيبه واستيعابه لم يأتي له أحد بمماثل ولا بمشابه سلك فيه منهاجا بديعا ورصعه بعيون الأخبار وفنون الآثار ترصيعا حتى عد ذلك الكتاب من المواهب وطار في المشارق والمغارب وانما قال اتشتا بابا مالبي محمد ابن عبد الرؤوف المناوي اتشكين شرحين ديو وانا اللي تافي ابو قدمسا sai yake bayani game da waye Abu Isa Tirmidhi sai ce littafin nan na shama'il li alimin riwaya littafi ne na malamin hadisi masanin riwaya wa alimin diraya sannan masanin ma'anar hadisin masanin diraya al-imam at-tirmidhi shine al-imam at-tirmidhi ja'ala Allahu qabrahu rawdatan Allah ya sanya kabarin imam at-tirmidhi ya zama dausayi na gidan aljanna arfuha wanda kamshin a diyaba min rihil miskin shabi ya zamanto wato ya fi kamshi wato kabarin sai zama yana kamshi mai dadi fiye da kamshin almiski mai cikakken dadi sosai shi ake kira da almiski wato shabi kitabun wahidun ya rubuta wani littafi wahidun fi babi littafi ne makadaici a babinsa faridun peter tibihi littafi ne daya daya a wajen tsarin sa wasti'abihi da kuma gamewarsa lam ya'ti lahu ahadun bimumathilin imam al-munawi yake cewa ba a samu wanda ya kawo wani littafi da yake maganar halaye da dabi'un annabi ba irin imam abu isa tirmidhi ba a samu irin sa wala bi mushabihin ko wanda ya kwatanta irin sa salaka fihi kaga dai Abu Isa Tirmidhi ya shiga minhajan badi'an ya shiga wani tsari mai ban sha'awa fihi wajen rubuta wannan littafi warasahu ya kawata littafin bi'yunil akhbar da muhimman labarai wa fununil athar da fannoni na maganganun magabata tarsi'an iyakar tsarawa hatta udda zalika alkitab har ma an dauki wannan littafi min almawahib yana daga cikin baiwa ta Allah madaukakin sarki da yawa imamu tirmizi wa dara fil masharik wal magharib wannan littafi yayi suna shine tsara yayi suna fil masharik wal magharib a cikin duniya amma mahudar rana da mafadarta intaha wannan bayani ne na yabo da kwarzarta wannan littafi na Abu Isa Tirmidhi da al-Imam al-Manawi yayi wa qala mulla aliyun al-qari mulla aliyun al-qari shi ma wani malami ne wanda yayi wa wannan littafi sharhi yana fada yana cewa wa min ahsani ma sunnifa yace yana daga mafi kyawun littafin da aka wallafa fi shama'ilihi dake bayanin dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhlaqihi da halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kitabu Tirmidhi yace mafi kyawun littafin da aka rubuta shine littafin Imam At-Tirmidhi Al-Mukhtasar wato kitab At-Tirmidhi Al-Mukhtasar المختصر الجامع في سيره على وجه الأتم وتلتاب أبو عيسى الترمذي وندي كاوش المختصر أتكيتي الجامع أما وندي تتري بياني في سيره أشكن سير النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الأتم تفسك ما في شكاه بحيث إن مطالع هذا الكتاب تيندع dukkan wani mai nazarin wannan littafi dukkan wani mai karanta wannan littafi ka annahu in yana karanta littafin kai ka ce shi mai karatin yudali'u dalla'ata zalikal janab duk sanda mai karatu ke karanta wannan littafin to zai dinga ji ko zai ga kamar yana ganin fuskar wannan babban mutum mai girman matsayi mai daraja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sanda kake karanta littafin in kana tu za ka ga kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne a gaban ka kake kallon sa wa yara mahasinahu sharifa zai ga abubuwa na halaye da dabi'u masu ban kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam madaukaka fi kulli babin a kowane babi cikin babukan wannan littafi in aka karanta maka thumma nuqila sannan nuqila an ibn al-jazari an dauko wata wani baiti daga ibn al-jazari nazaman wani wato wata waka ce nazaman ahsana fihi waka ce wanda ya tsara kuma yayi kyautata salo a cikin baitin wa ajada ya kuma ainihin wato wa ajada ya kyautata wajen wannan baiti baitin yana cewa akhillaya in shatta alhabib wa rab'uhu wa azza talaqihi wa na'ad manazilu wa fatakum an tubsiru bi aynikum fa ma fatakum bis sam'i hadhi shama'ilu ibn al-jazari yana cewa akhillaya ya ku yan uwana in shadda al-habib wa rab'uhu idan masoyin nan naku da gidan masoyin nan naku yayi muku nisa wa azza talaqihi haduwa da wannan masoyin ya ci tira wa na admanazilu masaukan wannan masoyin naku sun yi muku nisa wa fatakum an tubsiruhu bi aynikum damar ganin sa da idanunku ta kubuce muku fama fatakum bisami to ai damar sauraron wane ne shi bata kubce muku ba hadi shama'ilu ga halayensa da dabi'unsa na ku karanta mana haka ibn al-jazari yake cewa ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masoyin mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin kaunan mu sai malaike ta idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zama tare da shi ganin sa yayi ma nisa garinsa Madina ta yi maka nisa ba za ka iya zuwa ba haduwa da annabi sallallahu alaihi wasallam abin ya gagara ba kaka ba za ka iya haduwa da shi ba domin ka ba zo lokacin da ya bar duniya sannan duk guraren da suke masaukansa sun maka nisa sannan ganin annabi sallallahu alaihi wasallama damar ganinsa da ido ta riga ta kwace maka to wai karka yadda kuma damar jin wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta kwace maka a jinka hasara ta yi maka yawa kai dai a ido baka ganshi ba kuma a gaya maka wane ne shi a kunne kuma kai nesa da inda za a gaya maka kaga ka gidamar ganinsa da ido ta kubuce maka to kuma kar kai sake damar ganinsa ko jinsa da kunnenka ita ma ta kubuce maka domin to ya za wata dama ce ta ganinsa ko jinsa da kunne sai ce hadi shama'ilu ga wannan littafin za a karanta ma yana dauke da halaye dabi'u tarihi halayensa ainihin wato na dabi'a da kuma halittarsa sufarsa ta halitta sallallahu alaihi wasallam ونقول عن أهل العلم في الثناء على هذا الكتاب مغنغنن دا أكا رويتو دا غوجم معلمي غمد يبود سكي وونا اللتافي وبيان محاسنه دا بيان كاوا وان أبو بوان دا مي لتافن يكاوا أشكي لتافن وفوائده دا فائدو جن دا كيشكي وونا اللتافي وثماره دا أمبانن دا كيشكي وونا اللتافي wa atharihi da tasire dake cikin wannan littafi kathiratun abun ba a magana suna da yawa wa kadhalika inayatu ahli alilmi bi hadha alkitab haka in ka duba kulawa da malamai suka bawa wannan littafi qadiman malamai na dacan wa hadithan da malamai na yanzu tanawwa'at to wannan kulawar da malamai suka bawa littafin nan kulawa ce da kode yushe tana nau'antuwa wata addada tana yawaita ma baina muktasarin tsakanin malamai cikin malamai akwai wanda ya takaita littafin wa muhaddibin akwai kuma wanda yayi kokarin bin diddigi da tsara littafin wa sharihin muhaddib shine wanda yayi kokarin gyara da tsara littafin wa sharihin da kuma wanda yayi kokarin yi wa littafin sharhi wa muhaqqiqin da kuma wanda yayi kokarin tantancewa da kuma yin tahqiqin hadisan da malamin ya kawo a cikin littafin wa nadimin tsakanin kuma malaman da suka dauki wannan littafin ma sai suka maida shi littafi a waƙe wannan yana nuna maka yanda malamai suka ba wa littafin kula akwai wanda da yazo sai ya sake daukar littafin sai ya sake tsuke shi ya zama wanda zaka iya yawo da shi a aljihu muktasar ke shi sa an yi muktasaru shama'ilin nabi takaitacce ne sannan an samu wanda shi kuma da yazo ya kuma tsara littafin yanda karanta shi zai maka dadi an samu wanda kuma da yazo ya dauki kowace gaba cikin littafin yayi mata sharhi da karin bayani banda wanda yayi ta hakikin matsalolin littafin akwai kuma wanda yayi waki ila gairi zalika zuwa wannan haka min aljuhudil kathir na kokari wanda yake ba zai misaltu ba mai yawa annafi'a mai amfani allati budilat wanda malamancin suka bayar khidmatan li hadha alkitab dan hidimtawa wannan littafi idafatan ila almajalisi wannan fa banda kuma majalisai alilmiya na ilimi irin waɗannan allati uqidat wa inda ake gudanar da su li mudarasatihi dan karanta wannan littafin wa mudhakaratihi da tattaunawa game da abin da littafin ya kunsa wannan shi ma yana nan da yawa sai mala alamba ta daya yake cewa qad akramanillahu bi sharhi hadhal kitabil mubarak ni kaina Allah yayi min karamci ya girmama ni da ya bani dama nayi wa wannan littafi sharhi fi 45 majalisan a majalisi 45 fi masjidin nabi kuma a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr shi Allah yayi masa wannan baiwar yayi sharhi da fashin bakin wannan littafin a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a majalisi 45 awda'tu hasilaha fi hadhal kitab yace shine na ajiye gundarin sharhin can da nayi a cikin wannan littafi wa wasaya ahlul ilmi bil inayati bihi shawarwarin malamai da wasiyoyin da malamai suka bayar game da kulawa da wannan littafi walintifa'i bi fawaidihi da cin moriyar fa'idar da ke cikin wannan littafi wa fara'idihi da keɓance-keɓancen da wannan littafi ya keɓanta da su wa manafi'ihil azima da kuma amfani wanda yake mai girma to malamai suna ta yi wa 'yan uwa wasiya fa a dinga karanta wannan littafi wa qadar rattaba al-imam at-tirmidhi kitabahu ash-shama'il lalle wannan bujumin malami Abu Isa Tirmidhi ya tsara wannan littafi nasa ash-shama'il tartiban daqiqan tsari mai ban sha'awa wa qassamahu taqsiman badi'a ya kuma karkasa littafin karkasawa mai ban kai faja'alahu fi 56 baban sai ya rarraba littafin zuwa babi 56 وجمع فيه 15400 حديث يقوم تتر حديثي دي دي حر دبو ديا دريه دو دقوم شابير الرسول الله صلى الله عليه وسلم دقمان زل الله صلى الله عليه وسلم فبدأ بذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم إمام التلميذي أولا لتاف لتاش فارا سيفارا مكة دبيان فبدأ بذكر صفات النبي sallallahu alaihi wasallam al-khalqiyya sai ya fara maka bayani game da sufofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na halitta min haythu dulihi wa launi basharatihi wa dhikri sha'rihi wa sifati wajhihi wa ghairi dhalika min sifatihi al-khalqiyya 56 ko nan ne 1,415 nan ne shine 1,415 ba haka nace ba na'am babu 15 wa arba'a to ni nake cewa 1000 kenan
jazakumullahu khair
eh gaskiya ne wato ya kawo ya tattara hadisai a cikin wannan littafi har 15400 hadithin wato hadisi 415 haka ne ko ar-rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa bada bi dhikri sifatin nabi sallallahu alaihi wasallam al-khalqiyya da ya tashi sai ya fara da bayanin sufofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na halitta min haythu duluhu haka yasa muku wa launu basharatihi wa dhikru sha'rihi wa sifatu wajhihi wa ghairu dhalika haka ya kawo to gaskiya akwai kuskuren da irabi kamata ya zama min haythu dulihi wa launi basharatihi wa dhikri sha'rihi wa sifati wajhihi wa ghairu dhalika min sifatihi al-khalqiyya an gane ko domin dai ka san min harfu jarrin haythu kuma zarfu makani mabaniyun ala dhammi amma fi mahalli jarrin bimin to kaga zai zama min haythu dulihi shi kuma dul mudafun ilayhi kuma zai zama majrur an gane ko wa huwa mudafun mudafun ilayhi shi dul din zai zama mudafun ilayhi majrur an gane ko min haythu dul hi din kuma ha'un din dhamirun ne muttasilun mabaniyun fi mahalli jarrin mudafun ilayhi shima da haka in ka dauki wannan kace min haythu duluhu gaskiya tarkibin ya lalace bayan da zaka ce min haythu min harfu jarrin haythu zarfu makan mabaniyun ne ala dhammi amma fi mahalli jarrin بسبب ماذا بمن تقولي شنو مضاف اليه حيث ان زي زما مضاف اليه شنو حيث اقول شنو مضاف اليه شيما مبني كاغ على الجر داك بزي يو كتي من حيث طوله با تو ان هكا ني ولوني واو الواو الحذف ار الاعراب ده كيو حيث طوله حيث ظرف مكان مبني على الضم في محل جر بمن سنن وهو مضاف دول دين شيء مضاف اليه كما مبني مجرور an gane kuwa huwa mudafun ilayhi kuma majrur to haka shi ma wawun din sai ka ce wawul adafi ne sai zama launi shi ma irin li'irabin duli shine a launi kun gane wannan da aka kila bugun ne aka yi shi da kuskure amma kai sai ka gyara ya fara min haif wato ya fara da ambatan sufofin annabi sallallahu alaihi wasallam min haif tulihi ta bangaren tsayin sa wa launi basharatihi da launin fatarsa wa dhikri sha'rihi da bayanin gashin kansa wa sifati wajhihi da sifar fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ghairi zalika da wannan haka min sifatihil khalqiyya daga sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam na halitta thumma atba'a zalika rahimahullahu bil kalami ala hajiyati sannan sai kuma imam abu isa tirmidhi ya biyo bayan haka da bayanin wato magana da magana akan hajatihi abubuwan bukatu na annabi sallallahu alaihi wasallam har abubuwan bukata na annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo wa muqtanayatihi da kayayyakin da annabi ya mallaka wa mata'ihi da kayan amfani na annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakara ma yata'allaqu bi sayfihi anan ne ya ambaci abin da yake da alaka da takobin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma yata'allaqu bi libasihi da abin da yake da alaka da tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa nahwi zalika da wannan haka min al-umuri na al-amra thumma taqala rahimahullahu ila al-kalam an shama'il to daga nan ne sai malamin ya ci gaba da tattaunawa game da shama'ilihi wa akhlaqihi wa adabihi wa mu'amalatihi ma'ana halayen annabi sallallahu alaihi wasallam tabi'unsa ladubansa mu'amalolinsa sallallahu alaihi wasallam thumma zakara ibadatihi sannan kuma sai ya ci gaba da bayani game da ibadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa katama kitabahu ya kammala wannan littafin nasa bi ru'yatihi sallallahu alaihi wasallam fil manam game da ganin manzon Allah a mafarki imamu abu isa tirmidhi bai gama littafin ba sai da yayi bayani saboda manzon Allah ya kwadaita mana cewa mu da muke shauƙin ganin sa ba mu zo a zamanin sa ba to za mu iya ganin sa a cikin mafarki to sai ka san waye annabi sallallahu alaihi wasallam sannan zaka iya ganin sa a mafarki kace shi ne amma sai ga mutum ba din ka zaunar da shi karanta mun tarihin manzon Allah bai sani ba ya sufofin annabi na halitta bai sani ba ya sufofin sa na akhlaq na halayya bai sani ba amma sai zo yace ma jiya yayi mafarki da manzon Allah ko ma kaje yana kare yace kullun sai yayi mafarki da shi kawai kana mafarki da wani mutum wa katama kitabahu ya kammala littafin sa bi ru'yatihi sallallahu alaihi wasallam da bayanin ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fil manam a cikin mafarki fa zakara to anan ne yayi bayani fi dimni ma zakara cikin kunshin abin da ya ambata min al-athar na maganganu da hadisai bawabi da hadhihi ru'ya anan ne abu isa tirmidhi yayi bayanin ka'idojin wannan mafarkin mafarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da dokoki da ka'idoji wa madasidikiha da kuma gwargwadon gaskiyar mafarkin in kanar waqa'at lil abdi in bawa yayi wannan mafarkin wa min dawa wato in bawa yayi wannan mafarkin to sai an kallo wannan ka'idojin da dokokin an ga ya cika su wa min dawabit hadhihi ru'ya yana daga ka'idoji da dokokin yin mafarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama sai ya ci fi khatimatul kitab kaman yanda dai bayani zai zo a kammalawar wannan littafi insha Allah al-ilm ka'ida daga cikin ka'idojin sai ya zama al-ilm bi sifatihi sallallahu alaihi wasallam mutum ba zai ce yayi mafarki da annabi a yadda ba har sai yana da ilimi game da sanin sufofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ولهذا لما قال رجل لابن عباس شي يسا لوكاتين دا وني متين يچي وا عبد الله دان عباس رحمه رضي الله عنه يچي اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم وني متين سي يزو يسما عبد الله دان عباس سي يچي يچي ناي مفركي دا منزل الله صلى الله عليه وسلم عبد الله دان عباس فقال له ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله دان عباس يچي سيف liman ra'aita sufanta mun wanda ka gani falamma wasafa ar-rajul man ra'a fil manam yayin da wannan mutum ya sufanta wa abdullahi dan abbas sufar wanda ya gani a cikin mafarki qala lahu ibn abbas radiyallahu anhuma abdullahi dan abbas sai ya ce da shi law ra'aytahu fil yaqadati mattata anta atahu fawqa hadha ai ko ido biyu ka ganshi ba za ka iya sufanta shi ba fiye da haka shi ka gani koda ido biyu kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ko law ra'aytahu da a ce ma ka ganshi fil yaqadati a farke to bayanin nan da kai na wanda ka gani a mafarkin mattata anta atahu fawqa hadha to da ba za ma ka iya sufanta shi fiye da haka kaga kenan in mutum yazo yace maka yayi mafarki da manzo Allah kace kai masha Allah na ce ya kamar na amma yi mun bayanin ya ka ganshi to a cikin in muka karanta yanzu zamu karanta babun farko shine na sanin annabi sallallahu alaihi wasallam a halitta to nan zai fayyace maka in kai mafarki da can da kake ta mafarki shi din kake gani ko kuma shedan ne yake zo maka a sufan wani mutum ina fata an gane fakana min jamil sani'il musannif sai ya zamto yana daga cikin kyawun aikin da wannan mawallafin littafin Abu Isa Tirmidhi yayi an bada alkitaba sai ya hutar da mu a wannan babin sai ya fara bayani a wannan littafin bi zikiri sifatin nabi sallallahu alaihi wasallam al-khalqiyya da bayanin sufofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na halitta thumma khatamahu bir ru'ya sannan sai ya kammala littafin nasa da bayanin mafarki kaga in kaga a ƙarshen ka an je da kai har ƙarshen littafin to kaga duk sanda kai mafarki sai ka tuno farkon littafin ya aka gaya maka ya fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam take ya tsayin annabi yake ya fatarsa take ya gashin sa yake sallallahu alaihi wasallam to da nan ne zaka yi auna sai ka ga shi ka gani ko ba shi bane wa qad qala sallallahu alaihi wasallam haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce marraani fil manami faqad raani fa inna ash-shaytana la yatamathalu bi yace duk wanda ya ganni a cikin mafarki ni ya gani domin shedan bai isa ba ya kwaikwayi irin sufata a ce shedan ya kwaikwayi irin sufofin da aka gaya mana annabi kuma yazo a mafarki a zuwan ba Allah bane shedan Allah ya hana shedan wannan damar in dai kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da sufofin da aka gaya maka a cikin hadisai shi ka gani babu yanda za a shedan ya dauki sura hoton annabi sallallahu alaihi wasallam ya rikide irin hoton annabi sallallahu amma zai iya rikidewa ya zama ni ka ganna a cikin bacci ka dauka ni ne zai iya rikidewa ya zama kai zai iya rikidewa ya zama shehin ka ko ya zama malamin ka ka dauka shi din amma baya iya rikidewa ya zama irin annabi sallallahu alaihi wasallam da ka in kaga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya baka tabbaci cewa shi ka gani wannan hadithi Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadithi na 110 Imam Muslim hadithi na 656 hadithin Abi Huraira Allah ya kara masa yarda na so mu gama muqaddimar yau amma naga an ce mun lokaci yayi ko to insha Allah sai zamu iya gama ta sati mai zuwa sai mu shiga cikin farkon karatun abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi